More music at houseofsongs.com.
As-salatu wa salamu alayka ya Rasulallahi. Daga halarata imamul ahbab Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam. As-salatu wa salamu alayka ya
Nike.
mazaranda ara ne rubar mashuda asaban ji albanda kunar da ta bi bada ga wallahi ba wasu ba Su da fasarki ne abun matsayi karshe ne wani mai isa kudo ne sarkin duniyar Allah ka ce da ba wasu wa
Songs.com.